أمتي محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة أخرجت للناس. فقوموا بنصر دين الإسلام بأموالكم وأنفسكم ينصركم الله سبحانه وتعالى وانصروا دين الإسلام وكونوا مسلمين حقيقة جماعة المسلمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الله ومسلمين cikin wata sura da ake ce suratul hujurat, wasu malaman tafsir su kan ce suratul akhlaq, saboda ta kunshi tana kunshe da manyan manyan dabi'u da adab laduba daban-daban. Laduban na farko wanda ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda girman darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suran ta zo da bayanin yadda ladabin da sahabban ya kamata su rinka yi lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya kira mu'minai yana ya ayyuhallazina amanu, Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sau biyar ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina, sau biyar Allah ya cikin wannan sura tun daga farko har zuwa ƙarshe ya kira mu'minai ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. A cikin wannan kira sau biyar Allah ya ba da umarni sau hudu, amma ɗayan za mu ga yana tare da ɗaya. Ittaqullah, Allah ya faɗa daga farko ya faɗa a ƙarshe. Cikin kira na farko Allah ce ittaqullah innallaha samiu alim, a ƙarshen kiran kuma ittaqullah innallaha tawwabur rahim. Ku dubi hikima na Qur'ani, mu rinƙa duba fasaha da balaga, za mu tabbatar da Qur'ani maganan Allah ne, za ka tabbatar da Qur'ani maganan Allah ne. Ittaqullah cikin kira na farko, ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiu alim. Kira na farko kenan. Kira ta ƙarshe, ya ayyuhal ladzina amanu tanibu katsiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithman la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarhtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hikima na Allah subhanahu ko ina ittaqullah, domin taqwallah shi ne yake sa bawa kiyaye doka. Shi sa annabi ce cewa ittaqillah haythu ma kunta, in dai mutum yana da taqwa ya yi imani da Allah to ko ina yake zai tsare doka, kuma komin nauyin dokan, komin nauyin umarni da Allah ya zai kokari ya kare, saboda imanin su cewa dai hadu da Allah kuma Allah zai masa hisabi. Ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiu alim. Allah ya kira mu'mina ya ce kar ku yadda ku wuce gaba ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama, ku wuce gaba wato ku yi wani abin gaban kanku tun ba ku saurari shawari ko bayanai daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman tafsir suka ce kenan idan kuna gaban manzo Allah aka zo aka aka kawo wata qadiyya ko wata tambaya, to kar wani ya yadda ce wai bari ya bada amsa ko ya sani, sai tukunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana. Shi ne aka ce idza uridat mas'alatun bayna yaday rasul sallallahu alaihi wasallam, idan an kawo wata tambaya gaban manzon Allah to kar wani ya magana, kowa ya saurara tun daga manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam sai ya bada amsa, shi zai yi bayani. Amma da an yi tambaya ma ai ai kaza kaza, wannan ya bada rashin ladabi, ba ladabi shugaba yana waje kana irin wannan tsari, sai a saurari menene shugaba zai faɗa sallallahu alaihi wasallam. Haka aka hana su kuma daga sauti da daga murya da maganganu sama sama gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda kula musu tabiya abin da ya kamata. Ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahar ba'dukum li ba'din. Allah ce kar ku daga muryanku sama da sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An ce akwai wani sahabi Sabit bin Qais, shi yana da babban murya, kamar da malaman tafsir suka ambata yana da babban murya. Lokacin da wannan aya ta sauka, Allah sai ya zauna a gida ya ta kuka ya taba ta hankalin sai ya tashi ya ce ni ne na sani ina daga murya magana ta yadda take kenan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka aiki na duk ya lalace. Inna ce la tafawwa aswatukum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum, ayyukan ku za su iya lalacewa. Inda za ku rinka daga murya sama da muryar manzon Allah, ayyukan ku za su lalace. Wa antum la tash'urun, sai zauna a gida baƙin ciki. ko fituwa baya yi. Hassan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna da shi yace ni ba ni ganin Sabit bin Qais yana ina don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana nazarin sahabban sa ya san su yana nazari akan su wanda duk baya nan annabi zai iya gane baya nan kuma zai tambaya me yasa in ba da lafiya ji a gaida shi wata matsala ne a san yadda za a warware Allah bai ce ba ni ganin Sabit bin Qais ya akai wasu sahabbai suka tashi suka ji ganin Sabit bin Qais suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa baya gani ka menene ce wallahi ne na dauka aikin sun lalace tunda Allah saukar da wannan aya ina ganin aikin sun baci da haka ne kan ma na zama dan wuta kawai sai aka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiranka da yaje sai faɗi wannan dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewa ya gwada masa atar da anta aisha hamidan kana so ka rayu abin yabo a duniya kuma wa an tuktal kuma ka shiga kai shahada a wajen jihadi ka shiga aljanna yace wannan ni na yarda da shi ya rasulullah so haka aka dai masa albishira gwada masa wannan daga murya ba zai zama laifi ba tunda wani abu ne wanda ya faru ma kafin Allah ya hana yanzu ne Allah fake hanawa kuma daga nan ya runtsa sautin sa ya san wani irin magana yadda zai rinka yi kasa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wai duk aka ce tarbiya ne wanda akoya wa sahabbai yadda za su zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai nan abubuwa ne da guda biyu abinda suke dauke da shi kenan sannan sai Allah ya kira mu'minai kuma ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala Allah ya kira mu'minai ce in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasikin mutum ya zo muku da wani babban labari duk malamai sun ce naba'un da khabarun duk ma'anar su dai ne amma naba'un ana daukan babban al'amari labari mai girma mai muhimmanci labari mai muhimmanci shine ake ce masa naba'un labari na kuma kowane iri ko da muhimmanci ko ba muhimmanci shine ake ce khabar so ka al-khabaru 'ammun min an-naba'i ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu da wani fasiki ya zo da muhimmin labari to dole ku bincika ya zo yana magana wani wani ya yi kaza wani ya shagiya wani ya yi kaza yana batanci to dole sai ku yi bincike kafin ku gaskata wannan labari kafin ku yi aiki da shi kafin ku faɗa wa wani nan nake jan hankalin mu cewa musamman labarai da suke zuwa social media ya kamata mutane su maida hankali wallahi Allah zai tambaye ka wani wallahi ba wani abin da zaka yi a duniya Allah bai tambaye ka ba ranar kiyama wallahi matasa kamata su gane ba wani abin da zaka faɗa ko zaka ji ka isar Allah bai tambaye ka ba ranar kiyama inna Allah ala kulli shay'in hasiba wa kana Allah kai ala kulli shay'in hasiba Allah ya kasance mai hisabi na kan komi ma sai Allah maka hisabi komi bare magana inna Nabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me yake shigar da mutane mafi yawa gidan wuta yace yace alfarju wal lisan farji ne da kuma harshe shi yake sa mafi yawan mutane su fada wuta gobe kiyama kai ka dauka duk maganar kake na iska ne ba komai ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid duk maganar da kai wallahi rubuta ake ana recording ana rubuta a wajen Allah wannan abu ne mai sirri me yawa ma akwai wani abu wanda Allah ya makala kamar yadda Allah ya fada ya ratiya maka wani abu yana ta recording abin da kake fada wallahi zaka zo karanta kullu insani alzamnahu ta'irahu fi uluk wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban manshura to Allah subhanahu wa ta'ala haka ya fada cewa gobe kiyama za a kawo maka littafin ka karanta tun daga alifin har harafin karshe komi sai ka karanta komi so kai in ashar ne kake to ashar zaka yi tafi kiyama kai ba da kunya wallahi ashar littaka dunka ashar dan Allah duk wanda takardun sai zama ranar kiyama ashar ne me zai yi ya zai yi wanke kansa gaban Allah subhanahu wataala ashar ko ƙarya wa mutane da batanci da annabimanci shine kadai ya za ka yi wannan rana ta kiyama wanda kana miqdaruhu 50,000 sana gurgurdan kiyama fa shekara wajen 50,000 za a yi wani malami ya ce mutum ba zai iya tsayawa ba zai wahala mutum ya tsaya awa 24 a tsaye tun daga karfe 6 na safe har wani karfe 6 na safe mutum dan adam yana tsaye bai samu matsala rana ɗaya kenan ba rana kwana biyu bane, ba sati guda bane, ba wata ɗaya bane, ba shekara ɗaya bane, ba shekara ɗari bane, ba dubu ɗaya ba, dubu hamsin. Ya kuke tunani ne jama'a, me wani irin nazari muke yi akan ranar kiyama? Wani irin tunani muke ne? Ya za a yi? Ba abinci, ba abin sha, ba inuwa. Ya zafi rana kwakwalwa na tafasa, kafa ya ɗauki zafi, ɗan adam zai rasa inda zai sa kansa. Kawai haka mu rinka lura da maganganun da muke faɗa, wallahi akwai hisabi a kai. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala cin ji a kun fasu kun bila bayan fata bayyano an tusibu kawman bi jahala. Idan wani fasiki ya zo da wani labari wanda muhimmin labari, to ku bincika tukunna kafin ku yadda, kafin ku gaskata, kafin ku faɗa wa wani. Amma duk inda muka labari a social media shikenan, haka ne kaza kaza, a ita batanci, a zagi malamai, a zagi sarakuna, a zagi shugaba, kowa ma wai ana ci masa mutunci. Wallahi wannan ba tarbiyyar addinin Islam ba ne. Islam bai gwada mana irin wannan tarbiyya ba, wallahi. Ai tarbiyya na Islam shine har a wani hadisi ban san yanayin ingancin hadisin ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Baya cikin bin sunnanmu duk wanda baya girmama babba baya tausaya wa na ƙasa. Tarbiyyar addini ka shine ka girmama na sama da kai, na ƙasa kuma ka tausaya masa. Haka ake zama na Islam. Da muka tashi iyayenmu, kowa duk wani babba a anguwa akan ce babanka ne ko yayanka ne ko kawunka ne, ba za ka kira shi da sunansa ba, wallahi. Sannu baba, sannu kawu, sannu yaya. Saboda in ya ba da umarni dole za ka bi. Haka ake tarbiyyar addinin Islam, haka aka san musulmi inda yake. Ya kun fasu kun bilamu fa tabayyanu an tusibu kama bi jahala wa tusibu ala ma fa'altu nadimin. Sannan Allah ya hana sukuriya, izgili wa wani. Ya ayyuhal ladhina amanu la yasal qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Allah san bai kira mu'mini fa, ya ayyuhal ladhina amanu la yasal qawmun min qawmin, ya kunu min kar wani mutum ya yadda ce zai izgili ya raina wani mutum dan me asa an yakunu khayran minhum. Ya wanda kake raina shi a wajen Allah ya fi ka. Yasa hadisi annabi ya ce rubba asa akbar law aksama ala Allah la abarahu. Mu yi wa a samu mutumin da yake dushi-dushi, yake yana cikin datti, ba wani alaman wani karama da girma a wajensa, ya kai matsayin lallau aksama alallahi la'abarrahu, da zai rantse akan Allah, Allah zai barranta da shi. Ko da rana ya ce wallahi Allah yau sai an yi ruwa, Allah zai ruwa. Saboda matsayinsa a wajen Allah, kai baka sani ba. Yana da matsayi a wajen Allah, kai baka sani ba. Sakar mu raina ɗan adam, duk inda ɗan adam yake yana da mutunci. Walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan adam abin karramawa ne, abin daraja ne, bare ma in an ce mutum musulmi ne. Wannan ayya kamata ka so shi saboda ya yarda da Islam, ya yarda da manzon Allah, ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Ai wannan masoyi ne, tunda har ya yarda da addinin Islam, ya imani da Allah, ya yarda da manzon Allah, me yasa ba dan so shi ba? Ai saboda wannan dalilai kawai ya kamata so shi. Arubu fillah qulillah sofa ana yi ne dun tsakani da Allah subhanahu wataala. Saka ya kamata mu gane irin labarai da suke zuwa mana, mu rinka tantancewa, mu rinka gane meye ne gaskiya, wanne ne ƙarya a ciki. Kar kowanne ya zama mu daidaita shi, muna ta faɗansa, muna ɓatanci wa ƴan uwan musulmi. Kuma abin takaici, sai ka ji musulmi ne ke ɓata musulmi, abin mamaki. Wataƙila ne ban taɓa ji ba dai, ban taɓa jin wasu wanda ba musulmi suna ɓatanci wa malamansu ko suna zagin shugabanninsu, ni ban taɓa ji ba. Gashi nan dai ba musulmi ne, amma ya shiga social media yana ta zagin shugaban ƙasa, ko yana ta zagin gwamna, ko yana ta zagin malam, ko yana ta zagin wani babban mutum, ni ban taɓa ji ba, ko ana ji oho. Ba haka ba ne, wannan tarbiyya akwai gyara a cikin yadda muka ɗauka. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu mene ce a cikin wannan ayat ce, wala talmizu anfusakum, kar ku ta'ibanta kawunanku. In ka ce ni ba ni da kirki, ni ma na ce ba ka da kirki. Dukanmu ba mu da kirki a idon duniya, dukanmu ba mutanen kirki ba ne. Ka ce ni mutumin banza ne, ni ma na ce kai mutumin banza ne. Dukan mutanen banza ne a idon duniya, gaba ɗaya mutanen banza ne. Abinda wanda ba musulmi suke kallon mu kenan, mun zagi kawunanmu, wannan ya zagi wannan, wannan ya ɓata wannan, a wajen mu duk a wajen su ba mutanen kirki bane. Kuma karka manta cewa duk abinda kai kana musulmi, wanda ba musulmi bai kan ɗauka musulunci ne saka. An gane wannan illa abinda kai ba daidai ba wanda a wajen wanda ba musulmi ba yakan dauka addinin ka ne yasa kai sai ka bata kan ka bata addinin ka kamar rinka mai da hankali mu san abinda muke zaman duniya ne dan wani lokaci nan da shekara 100 in ka rantse ma ba matsala ka ci kowa ya mutu shugaban kasa da gwamna da ministoci da dukkan mutane talakawa da manyan malamai nan da shekara 100 da suke rai duk sun mutu in duniya tana nan ma sai dai wasu tunai duniya kana nawa ne haka Allah ya rinda za ta shiki duniya a kiyama sai mutane su gani basu raya duniya ba illa ashiyatan auduha kaman dai ka dan yi wato yamma ne kawai ka dan yi rayuwa ko kuma da hantsi ne kawai ka dan wani rayu dan mintoci ko ɗan awanni sau da kamanta abinda kai ya wuce kamanta shi maganar hisabi kuma ake saka mu ji tsoron Allah mu yi tunani Allah ya zabe mu da saka musulmi muna da ka'idoji da ya kamata mu rinka bi in din muna son mu zama musulmi in ko za a tafi haka to shikenan a je a haka domin dama an ce karshen duniya musulunci zai ci gaba da kodewa ne kamar yadda tufafi na jiki ke kodewa kaga ya koma kaman ba ja ba haka aka fada wani hadisi islam zai ci gaba da kodewa kamar yadda tufafi ke kodewa shi yasa zaga musulmi yanzu bin ka'ida wajen su ba kaman ba dole bane in kaga mutum na bin ka'ida dai to wani abin da nake gani zai mora kawai amma addinin sa ba zai hana shi son zuciyarsa ba kaga an samu matsala sallah ci kawai ta rige mana Allah kuma yi mana rahama Allah mana gafara ko mu ila salati Thank you.